أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na talhisu ahkamul janaiz da yau muna uku ga watan Rabiul Thani Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 2445 wanda ya daidai da 18 ga watan 10 miladiya ta 2023 insha Allah wannan darasi na 17 a cikin wannan littafi wanda a darasin da ya gabata mun tsaya a mas'ala ta 68 inda malam ya kawo mana bayani game da wane ne yafi cancanta ya zamanto yayi ma mamaci sallah shine muka gani cewa inda malam yace fa in lam yahdhirul wali aw naibuhu fala ahqqu bil imamati aqrahum li kitabillah wato idan wato shugaba na musulunci ko naibin shi bai zo ba bai gabato ba wajen janaizar wannan wanda ya rasu to wanda yafi cancanta yayi ma mamacin wannan sallah shine aqra'uhum li kitabillah wato wanda yafi al'umma sanin karatun littafin alqur'ani mai girma summa ala tartibi alladhi warada dhikruhu qawlu fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan cin haka yazo akan jerin da yazo a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wato al'umma wanda zai shiga ya musulmanci shine aqra'uhum li kitabillah wanda ya bi su karatun alqur'ani annabi yace fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa alamuhum bis sunnah idan aka duba a karatun alqur'ani da wane daidai suke har da su guda ce to sai a gabatar a cikin su wane ne aqdamuhum alamuhum lis sunnah wane ne yafi su sanin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kinan wane da wane karatun su guda to sai a duba waye yafi sanin sunna waye yafi sanin hadisi waye yafi sanin hukunce to sai a gabatar da shi ya shiga wato abin da ya shafi limanci yace fa in kanu fi sunnati sawa'un fa aqdamuhum hijra idan sun kasance a cikin sunnan ma yanda wane ya san hukunce aka wane ya san hukunce to zai zamanto wanda za a gabatar shine aqdamuhum hijra wanda yafi su hijra wanda mun sani a lokacin addinin musulunci wanda ya riga hijra ba ɗaya bane da wanda wato sai daga baya hijra ba ɗaya bane da wanda kuma sai akan an bude Makka da yaki ma ya shigo musulunci wato gogewa ba ɗaya bane ba da wanda ya zamanto shi ya fara hijira da wanda ya zo bayan shi to ba ɗaya bane ba wato a wajen martabarsu idan sun zo kuma ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanu fil hijrati sawa'un fa aqdamuhum silma to idan ya zamanto a hijiran ma ga baki ɗaya ne to sai a fara duba kuma waye ya riga ya shiga addini wane ya riga wane musulunta to sai a gabatar da shi wane ya riga wane gane sunna to sai a gabatar da shi saboda da a nan duniya zan mu gani wani lokaci idan wata munazzama ko wata proje ko wata ma'aikata tana neman mutum ma'aikaci zaka ji an ce kowa ya kawo sai bai yi shi a ga wa yake da gogewa akan fannin wa yake da kaza wa yake da kaza to haka shi ma sha'anin wato limanci wane ya riga ka gane sunna, ya jima da ya gane sunna, ya goge a cikin addini, ya goge a sanin kabli da ba'adi duka babu wadda bata kama shi ba, to ba ɗaya bane da kai wanda yanzu ka fara fahimta la'alla wata matsala idan ta zo maka a sallah ba zaka iya samun ka warware ta ba. To kinan kaga sai a gabatar da wanda ya riga musulunta akan wanda wato ya zamanto daga baya musulunta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yu'ammanu ar-rajulu ar-rajula bi sulṭānihi, wato wani mutum bai ya shiga ya ma wani limanci a gidan shi, ko kuma a masallacin shi, ko kuma a basarautar shi, ko kuma a inda shi ne wato limanci. Misali kai ne ka zo, kai ne limami a waje kaza, to kada wani ya zo kawai kai tsaye, kai ne limami ya zo gidanka ya zamanto kai tsaye kawai shi ma ya zo ya shiga ya ce zai ba da sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai yi ba, haka wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idni, haka da kada mutum kawai daga ya zo gidanka ka gayyace shi kai tsaye ya nemi wuri ya zauna, a sai ka ce mishi wane zauna, kai ne ka je gidan wani da ya zo kawai kahin a ce menene kawai sai ya je ya zauna, kuma inda ya zauna inda kai ne kake zama, a ce wannan kujera ta ka ce special kai kake zama a waje, kai ka san tsarin gidanka, ko kuma wani yake zama a kanta, to kai tsaye idan baka ba shi ba izini zai je ya zauna a inda bai dace ba, kenan shi yasa dole sai da izini. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa bi iznihi, dole sai an bashi wato izini. Haka yace waya ummuhumul aqra walau kana ghulaman lam yablugh al-hulma, bale yace zai zamanto wanda zai musulmanci mafi yawan su karatu koda ko ya kasance yaro ne bai balaga ba. Dalili akan haka kuma hadisin Amr bin Salama yake cewa annahum ya'ni qaumahu wafadu ala annabi sallallahu alaihi wa sallama falamma aradu an yansarifu qalu ya rasulullah man ya ummana sallallahu alaihi wa sallam. Wato Amr bin Salama wasu daga cikin jama'ar su sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama, bancin an koyi addini an sanar da abubuwa da za su koma, sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama to manya ummuna, wa zai ringa mana limanci ya rasulullah? Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su aktharukum jam'an lil qur'an, wanda ya fi ku yawan tattara alqur'ani, ma'ana wanda ya fi ku karatu, yace au akhadhakum lil qur'an, wanda ya fi ku yawan karatun alqur'ani. Falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu, Amr bin Salma yake cewa ba a samu ba a cikin jama'ar nasu gabaki daya wani wanda ya tattara abinda shi ya harkace na alqur'ani. Faqaddamuni, yace sai suka gabatar da ni wa ana gulamu, ni kuma a lokacin ina yaro ko balaga ban yi ba, suka kadgasi suka gabatar da shi, shi yake musu wato abinda ya shahi wato limanci. Yace fa ma shahidtu majma'an min jaramin illa kuntu imamahum wa kuntu usalli ala janaizihim ila yawmina hadha, yace dukkan inda aka shiga kawai shi ake gabatarwa shine limami. Tun lokacin da aka zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a gabatar da wanda ya fi su karatu, ya zamanto a ko ina shi yake musu sallar jana'iza, shi yake jan su sallah idan za a yi sallar salatul wato mafruzat salloli guda biyar duka shi suke gabatarwa. Idan wannan yake nuna mana idan an zo yin sallah ta gawa sai a duba wane ne ya fi karatu. Misali a mafi yawan wuraren mu an san limammai da malamai su ne suka fi sauran ganyen gari karatu, idan sai a duba cikin su sai a gabatar da wanda ya fi karatu, wato ya zamanto shi zai ma wannan mamaci sallah, kamar yadda a wajen sallah ta khams salawat ake gabatar da wanda ya fi karatu. Sai malam yace mas'ala ta 69, yace wa idza ijtama'at janaizun adidatun min ar-rijali wan nisa, to yanzu an wayi gari janaiza sun hadu da yawa, za a yi sallar gawa, gawa ba ɗaya ba ba biyu ba, kuma a cikin su akwai maza akwai mata, to yaya ne ne zai zamanto wato an yi musu wannan sallah? Shine malam yace yusall sulliya alaiha salatan wahidatan, sai a yi musu sallah sallah guda, ba zawa ba za a yi a ce a aka wannan gawa a yi mata sallah sai a dauke aka wannan a yi mata sallah sai a dauke sai yace za a yi musu sallah guda ga baki ɗayan su yace waja'ilatul zukur walau kanu sigaran mimma yalil imam sai zamanto a sanya maza su zamanto sune dabura da liman misali ga gabas nan to sai zamanto wanda za a fara ajewa sune maza su zamanto sune daga liman sai mazan a jera su zamanto sune duka koda ko sun kasance yara ne sannan waje na'izul inas mimma yalil qibla sannan kuma su matan gawawwakin nasu sai zamanto an sa su daga can abinda yake dabra da abinda ya shafi alqibla idan misali ga gabas nan liman ya tsaya anan zai yi sallah sai a kawo maza da farko a aje su anan idan an aje mazan gaba ki daya sai zamanto su matan kuma an aje su daga can gaba da maza idan amma wanda yake dabra da liman su ne maza koda ku sun kasance wato yara ne malai yace fa innahu sunna kama qala nafi' an ibn umar saboda wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda nafi' ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi annabu salla ala tis'i janaizin jami'an wato abdullahi dan umar yayi wa gawa guda tara salla tare yace fa ja'ala ar-rijal yaluna al-imam wan nisa yalina al-qibla sai zamanto ya sanya mazan su suke dabra da liman sannan kuma su matan sai sanya su suna wato abin da ya shahi daga bangaren al-qibla idan an fahimta layin da zai idan sahu guda zai maza su ne gaba da daga liman sai maza za a jera su sannan kuma mata ne su biyo wato bayan wato mazan sai ce fasaffahunna saffan wahidan wa wudi'at al-janazatu umm kulthum bint ali imrat umar bin khattab wa ibnu laha yuqalu lahu zaid wada'a jami'an yace a cikin wannan janazar da aka yi akwai umm kulthum wadda take biya ali da Allah ya tabbata a gare shi mata ga umar dan khattab tare da danta shi ma wato ana ce mishi zaid duka a wannan lokacin aka yi musu janaiza amma duk da ita ne aka sanya ta can wajen mata shi kuma dan ta da ya zama to an sa shi dabra da abin da ya shafi wajen liman bane yace wal imam na jiran da za a yi musu jire ne haka sahu guda za a musu haka kenan ya zama to yaya liman yana nan sai a sa maza haka zai kenan in sun yi da kuma sai a sa mata an gane ba haka ba za a yi irin sahu namu misali na sallah ai sahu namu wasu adama wasu agun haka ake yin sahu a ba haka nan ba za a yi yanda za a yi maza ɗaya bayan ɗaya haka kenan maza su ne farko su suke dabra da abin da ya shafi limani sannan kuma su mata kuma daga can ƙarshe kenan za a dasa nasu su suke dabra da abin da ya shafi bangaren al-qibla an fahimta kenan kuma mazan koda ko yaro ne da kwai ba a ce ba wannan yaro ne bai balaga ba ko kuma yana makamancin haka a ce a gabato da matar a koda yaro ke da kwai namiji to za a sa shi shine gaba wajen liman tukun matan su biyo daga bayan shi abin da ya shafi wato al-qibla shi yasa zai mana bayani a nan gaba malam yace wal imam yawma idin sa'id bin al-as lokacin da aka yi ma wannan janaiza abdullahi dan umar da ya jagoranci wannan limamin a wannan shine sa'id bin al-as wa fil nas a cikin jama'ar da aka yi sallah kuma akwai ibnu abbas yana nan wa abu huraira yana nan wa abu sa'id al-khudri yana nan abu qatada yana nan yace fa waza al-ghulam mimma yalil imam sai zamanto an sa yaron wannan shi ne yake dabra da liman su kuma matan yi suka zamanto baya tare da matan yace a akwai iya ali radiyallahu anha mata umar dan khattab ya da Allah ta tabbata ga yace fa ankartu zalika yace ni sai na zamanto nayi inkarin wannan fa nazartu ila ibn abbas wa abi huraira wa abi sa'id din wa abi qatada fa qultu ma hada sai na kalli ibnu abbas da abi huraira da abi sa'id al-khudri da abu katara nace wai wannan menene haka ya za a zo a kawo yaro gaba kuma ga manya wanda suke su ya kamata a sanyo su gaba ayi sallah bafalu sai suka ce hiya sunna ai wannan ita ce sunna wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ita ce idan za a ma janaiza ci yawa sallah za a musu sallah guda amma ya zama to mi namiji shine a gaba namiji shi za a sa a gaba in ya so mata su biyo bayan shi dida kuma zan mu gani ya halatta a musu da daya ya halatta amma idan gaba ɗaya za a yi musu to wannan haka ne za a yi wannan jeran na abin da ya shahi wato sallar anan zan mu fahimci abin wani wata mas'ala ta abin da ya shahi bangaren aiki abinda ka gani baka sani ba yi kokari kai tambaya kaga nan da ya gani da ya inkarin abin ba tashi bai da rigima an kawo sabon addini ka san yanzu mu matsalan mu daga an zo abu kaga abu baka sani ba na warko gun mu karatu dai aka zo aka karanta abu gashi an bayyana cewa haka annabi yayi sai ka zo ka ce ai sabon abu ne kace sabon abu ne kaza da kaza da kaza to ba haka nan bane a'a gashi nan dalili yanda yake dai ka tambaya menene matsala ko kuma dan me yasa aka yi kaza sai a gayi ma dalilin cewa haka sunna ta tabbatar ai ba ka shiga gaba ga iba ya zaman to ka shiga rigima da wasu abubuwa kuma cin haka kuma idan ya zaman to kuma akwai manya wanda suke su ne gaba abin da ya shafi ilimi ya zaman to mas'alar ka reda musu kada ya zaman to kai zaka yi magana kai gaba ga kaga nan da ya san a cikin jama'a akwai malamai sa Abdullahi dan Abbas suwana sai ya juya wajen su yake kallon su yace ya dai wannan suka ce mishi iya sunna wannan ai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ilimi yake ilimi duk lokacin da ya zamanto ka tumbasa a cikin ilimi kana neman shi hakikalin ilimi to lokacin da kaga manya-manyan malamai koyewa zaka dinga yi daga ana magana wani abu wani in karambani ma yazo zai tambaye ka wani abu nuna mishi can da kai kace ga inda ya kamata ka je kai wannan tambaya ba ni ba zan zo ga manya-manyan malamai ya zama to a ni ma yanzu ai tunda ana sa ni jeri to ni ma Sheikhul Islam ne yanzu dole in zo in yi magana a ka me da magana wannan zuwa ga malamai su ne za su zama to su yi ma al'umma bayani dan ya zama to sun samu waraka akan wannan mas'ala ko da kwa ka sani kana da dalili akan wannan saboda yana daga cikin lalabi na ilimi shine ka gabatar da wanda yake ga sani akan abu yanzu da zai zama to ka sani kai maganar wannan la'alla anan akwai wasu wanda ba za su dauki maganar taka da kima ba da a ce wancan babban malami shi yayi wannan magana kaga idan wancan shi yayi wannan magana to kai tsi kai na farko in dai hadda hakikan neman ilimi ne kake zaka ƙara samun yaqini akan tabbacin ra'ayin da kake da akan fahimtar wannan mas'ala to haka manyan malamai su ma suke fahimta kaga zai taimaka maka kuma su ma za mutanen da suke nan za su fi amfani da abin da wancan ya faɗi bainama a ce kai ne wato ka faɗi wato wannan mas'ala sai malam ya ce mas'ala ta 70 yace wa yuzu an yusalla ala kulli wahidin min al-janaiz salatan li'annahu al-asr yace kuma ya halatta gagawa sun taru da yawa ya halatta a zo a yi ka kowanne daga cikin su sallah daban-daban yarhamakallah saboda wannan shine bi shine asali ai asali ya kan asalin janaiza yane amma kowa sallar shi ko to wannan ya halatta kuma wancan ma ya halatta a hada wato ayi sallah guda ga baki ɗayansu kuma ya halatta kenan amma kowanne yace wali annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika bi shuhada'i ruh saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aikata hakan a cikin shahidaina abu da suka samu shahada a yakin Uhud kama ta kaddama fil mas'alati 60 kamar yanda wato bayani ya gabata a mas'ala wato kasafa ina wannan mas'alolin zan mu gane sallal janaiza idan an zo gawar da yawa ce ana iya gama su gaba daya a yi musu sallah guda ko kuma ya zaman to mi ararraga su ayi sallah kowanne ayi mishi sallah daban-daban duka wato ya tabbata kuma ba laifi bane bari sallah daban-daban shine ma asali akan abin da ya shahi sallar janaiza sai malai yace mas'ala ta 71 yace wa tajuzu salatu ala aljanazati fil masjid li hadisi Aisha radiyallahu anha yace kuma ya halatta ayi sallar janaiza a cikin masallaci ya halatta ayi sallar janaiza dalili kuma akan wannan yace hadisin Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta lamma tuwfi sa'd bin abi waqqas lokacin da sa'd bin abi waqqas yadda Allah ta tabbata a gare shi ya rasu arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallama an yamurru bi janazatihi bil masjid fa yusalliyanna alaihi matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka aika cewa a sanyo wato gawan nan janaizan nan ta sa'id bin abi waqqas cikin masallaci dan su yi mushi wato sallah fa fa'alu sai aka yi haka nan fa waqafa bihi ala hajruhunna yusalliyanna alaihi sai suka tashi suka tsaya a nan daga cikin dabara daga dakunan su suka yi mushi sallah akhraja bihi min babil janaza alladhi kana ila al maqa'id فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا هَذَا بِدْعَةٌ مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعُ النَّاسَ إِلَى أَنْ يُعَيِّبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلٍ بِنْ بَيْضَاءَ wa akhihi illa fi jawfil masjid wa to Aisha da mata Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a sanyo musu wannan gawa su yi mata sallah bancin sun yi mata sallah sai aka huta da gawa da kowar da ake bi da gawo waki a tahi baqi abin ne su to sai labari ya zo ma Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta cewa fa mutane mu suna cewa wannan abin da ta aikata ko wannan abin da suka aikata bid'a ko cewa kenan mata annabi sun zo da bid'a ka san ƴan gari ai wannan da ta ce a sanyo gawa cikin masallaci ai wannan abu ne kirkire babala dalika Aisha labari sai zo ma Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta cewa mata abin da mutane suke fadi fa qalat sai ta ce ma asra'un nas kai miye kai gaugawan mutane ina ma irin wannan zamanin kai tsaye wata mas'ala ta zo mutum bai santa ba zaka gani kai tsaye yayi inkarin ta kwata-kwata yace wannan kwata-kwata babu ita a addini shi kuma in ka bincike shi har ba kuna hadisi ma da kyau bai karanta shi ba amma kwata-kwata ya kore abu tace ma asra'un nas ila an yu'ayyu ma la ilma lahum bihi miye kai mutane wannan gaugawa hasije suna aibanta abinda ba su da ilimi akan shi ba su da ilimi akan wannan tace wallahi tace agu alaina an yamuru bi janazatin fil masjid sun yi mana musan akan mun ce a sanyo mana wannan janaiza cikin masallaci mu yi mata sallah tace wallahi tana rantsuwa da Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ma ba Suhail dan bayba da dan uwan shi sallah ba ce a cikin masallaci kaga dalilin kaga yadda ta musu rantsuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Suhail da dan uwan shi da suka mutu a masallaci yayi musu sallah kinan magana ta kai su kuma babu ilimi akan wannan musamba wannan abin musamba ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza suke aibanta haka shi yasa duk abin da yazo maka na addini matukar baka sani ba kada kai tsaye ga zaman to kai inkari ka nema ka yi bincike akan hakikalin lamarin ka yi tambaya wanda suka yi ka ilimi su sanar da kai in har tabbacin wato haka ne in kuma binciken ka ya ba ka tabbacin ga gaskiya abu kenan sai ka zaman to wato ka karba kenan nan Aisha da suka mata inkari sai ta gayi musu dalili cewa gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma a rayuwar shi ya sanyo gawar Suhail da dan uwan shi cikin masallaci ya mata sallah to mafi yawan sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi shine a wajen masallaci akwai wani waje musalla inda aka kebance ana yin sallar gawa kamar yadda malam zai mana bayani a masala ta gaba. To amma ba laifi bane ba misali aka sanyo gawa cikin masallaci a yi masa sallah. Ba laifi bane ba. Idan an sanyo gawa cikin masallaci an yi masa sallah ko kuma an yi sallar gawa a cikin masallaci. Duka wannan ba laifi bane ya halatta ya tabbata. Ina ana iya yi amma malam yace walakin lakinnal afdal as-salatu alaiha kharijul masjid. Yace amma mafi biji abin da yafi masala ta 72 yace ayi ma gawar sallah a ina shine kharijul masjid wajen masallaci. Ina hudda ta fi makani ma'bad li salli salat ala al-janaiz kama kana al-amru ala ahd nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghalib ala alihi biha. Yace kai zaman to an kebance wani waje wanda shine za a ringa yi ma wato mamata sallah kamar yanda ya kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mafi yawan sallah da ya gawa ya kebance wani waje da ake yi ma gawa sallah anan ake yi musu sallah. Yace wa fi zalika ahadithun madhkuratun fil asl. Yace akan haka kuma akwai hadisi da yawa wanda malam ya ambata masu a asalin littafin wannan. Yace minha salatuhu sallallahu alaihi wasallam ala an-najashi fi musalla urukul baqi' kama taqaddama fi mas'alat as-sittin. Yace daga cikin shi akwai sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma najashi a inda aka ji akai sallar nan a musalla. Idan aka ce musalla shine wani waje da aka kebe dan yin sallah, misali mafi yawa ana kiran shi wajen sallar idi ana kiran shi musalla, ko kuma wajen da aka ce kuka kebance a wani wajen ku kuke haduwa anan ku yi sallah, ba masallaci bane amma nan kuke yin sallah. Yawa ko irin a kasuwanni zaka gani a kasuwa mutane sun kebance wani waje nan suke yin sallah, to wannan wajen ana kiran shi shi ma musalla saboda ba farulla ba duka ake yi a wajen. Zaka gani wasu daga cikin salloli ne wanda ta hada. To wajen da ake sallar jana'iza ya zama to an kebance shi, misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance wajen da ake yin wato sallolin jana'iza shine yana kusa da baqi. Baqi ita ce wato makabarta ta Madina da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam yace ya gabata a mas'ala ta sattin mun gani. Yace wa minha hadisi, daga ciki kuma akwai hadisi anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atun zanaya. Wato yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum tare da wata mata wanda suka yi aikata aikin alfasha na zina. Fa amara bihima fa rujima, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarci akan su cewa a jehe su qariban min mawhinil janaiz inda al-masjid, kusa da wato inda ake yin sallar gawa na daga abin da ya shafi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To har yanzu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda aka kebance ake yin sallar gawa. Zaka gani daga cikin masallaci bangaren al-qibla wurin, kamar misali wani ɗan ɗaki ne haka aka yi shi daga gabacin al-qibla. Idan liman an yi da sallah za a yi sallar jana'iza sai ya tashi ya shiga can gaba. To da minkuro sai a sa minkurorka a kai mishi minkuro a jona anan zai kabarta a yi sallah, ko kuma daga inda kuke goyi sau. Idan har yanzu akwai wurin da aka kebance a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ake yin wato sallah ta abin da ya shafi gawa. Da kuma zaka gani a wuni ba a yi wa salloli biyar hamsa salawat ba ce kaji an ce za a yi mamaki sallah. Za a yi ma mamaki sallah, za a yi ma mamaki sallah. Da cewa irin lokacin haji a Makka da Madina gabaki da wataran a Makka akwai lokacin da jana'iza wajen gawa 60 aka ma sallah. Wajen gawa 60 a lokaci guda, ko kaga amma gawa 50 sallah a lokaci guda. Da cewa irin lokacin haji mutane al'umma an tayi wani ya tayi ba lafiya, wani kuma lokaci yayi wani kaza wani kaza. Zaka gani aƙalla a irin wannan lokacin dai a sallah guda sai kaga wani amma an yi kuma jana'iza 10, amma jana'iza 10 haka zaka ga ana ta tsayiya ana wannan. Kinan akwai wurin da aka kebance dai ake yi wa wato abin da ya sani mamata sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama haka wato a Makka masallacin Harami ne a yanzu ma haliya. Kinan wannan abu ne wanda yake da kyau a ce a guri gari ko musulmi sun kebance wani waje wanda za su ringa yi ma maza sallah. Duk da wasu wuraren zaka gani ana gamuwa a irin makabarta, to makabarta duk da idan zaman to ba cikin makabarta bane wannan duka ya halatta, irin wajen makabarta haka din gidi ne ana iya zawa a yi sallah, amma sallah a cikin makabarta ne bai halatta, haramun ne. Dan saboda akwai wasu wuraren da su a makabartan waye ake haduwa a yi mama mace sallah. To alhamdulillah dai da tahiyyar sunna mutane ana karantar da mutane, wato mutane suna fahimta. Bale yace qala al-Hafiz bin Fatah, al-Hafiz bin Hajar rahimahullah yake cewa inna musallal janaiz kana lasfan bil masjid an-nabi sallallahu alaihi wa sallama min nahiyati jihati al-mashriq. Wato lalle cewa musallata inda ake yi ma janaiza sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam, sallatin annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan dabra daga bangaren wato abin da ya shahi mashriq, shine inda wuzin rana take hudawa. Wa qala fi mawdin akhar, awal wuri yace wal musalla alladhi kana yusalla, musallan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah idi wal janaiz, da janaiza huwa min najiyatin baqi nazar kai, yana daga dabra daga abin da ya shahi wato makabarta ta baqi al qarqan, wato makabarta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce al baqi, wanda tana nan bangaren gabacin wato abin da ya shahi harami, gabacin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a nan makabarta wato take, da nan bangaren agumi idan ka fuskanci wato al qibla daga can. Sai malam yace mas'ala kenan, wannan mas'ala ta 72 mun fahimci cewa abin da yafi shine mine, shine a huto da jana'iza ayi sallar ta waje ba a cikin masallaci ba, amma idan an yi a cikin masallaci wannan ba laifi bane, ba laifi bane, ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa Suhaib wato da dan uwan shi sallah a cikin masallaci. To mas'ala ta 73 malam yace wala tajuzu salatu alaiha bainal qubur, bayya halatta yi wa jana'iza sallah a tsakankanin kaburbura, a je makabarta a ce kawai daga an yi abin ne, a shigo makabarta ga kaburbura ga baki daya, a zuwa a ce a ajiye gawa a nan a mata sallah, to wannan bayya halatta. Malam yace bayya halatta li hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu, saboda hadisin Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama, lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama naha an yusalla ala aljana'iz bainal qubur, annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani da ayiwa wato gawa salla a tsakankanin kaburbura. Wa anhu aidan haka wato yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yakrahu an yubna masjidan bainal qubur, ya kasance yana kyamar ya zamanto an dauki wani waje an gina masallaci a ce wajen da za a yi sallah a tsakankanin kaburbura. To wannan shari'ar musulunci ta yi hani akan wannan, bale ce wa yashhadu lil hadis ma tawatara anin nabi sallallahu alaihi wa sallama min an nahi al ittikhaz al qubur masajida, kuma abinda zai karfafi wannan ya kara sheda shine hadisin da ya tabbata daga hanya wanda take ta wuce alissawa, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan a rike wato makabarta cewa nan masallaci ne ko wajen sallah. Kenan makabarta ba nan ba yin sallah a makabarta, makabarta ba wajen sallah bane, kai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mine la taj'alu buyutakum maqabira, kada ku sanya wato gidajenku su zamanto makabarta, yace waje alumin salatikum fiha aw kama qala, annabi yace ku sanya wani kaso daga cikin sallolinku a gida, idan kada ka bar gidanka baka sallah a gida, ka mai da gidanka makabarta, makabarta ce ba a sallah, baka je baka yi sallah a makabarta. To da yawa zaka gani kamar yadda muka ce wasu zaka gani sun dauki wato wajen makabarta a ringa yin sallah, ko ka gani sun yi kabarin wani wai su yi sallah, ko ka gani an zo an yi masallaci kuma da kabari a ciki, ko kuma a zo a binne mutum a cikin masallaci wai shi shehu ne, to wannan duka haramun ne, irin wannan masallacin haramun ne a yi sallah a cikin shi, saboda an binne kabari a wajen. Abin da ya fi shi ne, amma da zamanto a gusa kabarin idan ya zamanto kabarin ne aka kawo aka sa cikin masallaci, kuma kuma ya zamanto masallacin ya zamanto a koma wani waje a ranga yin sallah. To akwai wata shubha da mutane suke kawowa a nan, sai su ce mene ai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a masallaci yake. To este to ai an ce to ka ai sallah inda kabari, to kabarin Annabi a masallaci yake. To kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masallaci ba yake. Dukkan mutumin da ya ce kabarin Annabi yana cikin masallaci to bai sani ba, ya ga yana abu da jahilci wanda bai sani ba. Amma kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ina? Yana gidan shi ɗakin Aisha inda ya mutu a nan. Su annabawa daban ne, idan inda suka mutu nan ake binne su, nan ake binne su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a ɗakin Aisha, kuma ɗakin Aisha wanda mun sani dama tun kahin tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dabra da mi da masallaci. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ɗakin Aisha idan ya bude kofa ya shigo, ina ya shigo? Masallaci ya shigo. To idan yana ɗakin shi kace yana masallaci, kuma ina ya mutu? A masallaci, a ɗakin Aisha, a ɗakin shi ba a masallaci ba. Kenan wannan ba hujja bace ba. Sannan kuma mutane ne ba su sani ba. Wanda hatta da irin yanzu ka gani saman social media, zaka gani ana turo wani hoto wai a ce wannan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai zai shiga inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake? Katangogin da aka yi, dai da aka yi katanga uku, bancin kuma katanga ƙarni da aka yi, wai aka raba menene wannan duka dan a kore shubuhar cewa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masallaci ba yake. Gidan na Aisha gabaki daya, ɗakin da aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kewaye shi tun daga sama, tun daga ƙasa har sama gabaki daya aka ciro shi aka kewaye, aka zo aka ƙara mishi wata katanga, aka ƙara idan aka yi katanga ta uku. Saudiya da suka zo ƙarshe suka ƙara katanga ta ƙarni, aka kewaye gidan gabaki daya sama ya dai. To sai ya zamanto kamar gidan yana tsaka. To masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda al'umma take yawa, ya zamanto ya cika dole ana buƙatar ƙari. Tun zamanin sahabbai aka fara ƙara shi daga nan. Yanzu ka duba masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka gani misali daga bangaren al-qibla, dama al-qibla a Madina musulmi, zaka gani gaban yayi haka, an yi tiras haka. To daga nan akwai wani bangare guda wanda a nan ke da kawai musalla na jana'iza, wanda muka ba da bayanin shi yanzu. Akwai bangaren jana'iza a nan gaba, tukun gaba asalin masallaci inda rauda take. To kuma rauda da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna. To idan rauda tana daidai nan, ga minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan, ga liman inda yake nan, to daga nan shine gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daki ne aka yi haka sama, wannan mai kubba wanda zaka ganta vert tsanwa, to nan ne inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daki. Kuma daga gudu daga gabaji shi, tunda nan ne alƙala gabaci shi, kuma nan babu komi arhe. Sai zamanto aka ja haka, da ya zamanto ya hutu haka sai aka ja, sai aka faɗa a masallacin kuma daga nan sai ta huwa haka. To sai zamanto kenan nan ne gaskiya gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake, kuma an yi shi daban.
Wanda
ya je baka iya gane abu, idan baka sani ba ka zo ca da kai kawai daga cikin masallacin ne. Misali mu ce yanzu wannan ba masallaci ba ne, daga ina ka yi shi? Daga cikin wannan gida. To yanzu misali asalin shi ina ne? Gida ne. Asalin shi gida ne. To yanzu sai aka hudu wannan wajen ya zamanto masallaci, aka kewaye shi. Yanzu wannan da za a ɗaga shi a yi sama, gidan nan da za a ƙara daga nan, wannan ya sai wannan karen ya gama, ya sai daga nan ya gama, kare ko titin nan ma ya sai shi, titin nan ma ya sai shi. Amma nan yana nan mene? Masallaci. Idan ka shigo nan ta za ka yi, ka shigo ina? Ka shigo masallaci, ba gidan wannan ba, ko da daga nan ya ƙara.
ta shigo ne to haka ne gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan tunda annabi zai bude gidan shi hadisin nan yana nan cikin umdat al-ahkam mun wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance yana itikafi yana miƙa ma Aisha kanshi tana sharce mishi kai yana itikafi yana a masallaci kanshi kuma yana a cikin gida malamai da suka kawo wannan dalili ma a cikin baban da suka ce baban halaccin wato wani bangaren jikinka ba laifi yana iya wuta lokacin da kake yin itikafi ne dan bukata kaga yana iya ni yana iya wuta daga ina daga masallaci to shi yasa duk wanda zaka gani ya ce maka ai kabarin annabi a masallaci yake to wannan in dai zaka iya fahimtar da shi a hankali ka kwatanta mishi ya gane in kuma kwata-kwata ka ga ba ya gane ba to wannan sai da Allah ya karu ba Allah ya gane da shi yawwa idan duk wanda ya shigo haka ne haka ne so idan ka shigo saboda ni gani da kai an shigo inda ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam sallaba idan ka a cikin ina bai daga cikin masallaci zaka biyo ka wuta daga haka shi yasa zaka gani yanzu gaba ɗaya ma gaba da wannan in me ake ce mishi arewacin shi gidan nan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga ba dak bane ba mutane sahu ya zo a sai da aka tattare aka tsara wani dakari ya ja can tukun sahu yake daga can idan koda sahu na sallah ya biyo nan zaka ga daga nesa ne ba nan ba kuma idan ka zo daga can gaba ne zaka wuce ba ka zo ba nan ka tsaya daga baya ko kai wani abu ka nema ko ka gani ka san akwai wanda suke zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam suna roko to da ka fara daga nan shirka zai ya ce ma yalla wuce kinan ya Allah kada ka sanya kabarina wani abun da za a ringa bautawa ne kaga sai Allah subhanahu wataala ya kare kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu mutanen mu ne yanzu ka duba ka ga ba nan annabi kuma a ce wai nan wani shehu ne kaga yanda ake zuwa mutane suna ma wajen sujada shirka karara suna roƙon wani ba Allah ba wanda ka roki wani ba Allah ba ko annabi ka roka shirka ne kai ko annabi ka roka wannan shirka ne roko na ibada Allah subhanahu wataala kadai ake roko to wannan haramun ne zaman to an yi sallah a cikin kabari makabarta inda makabarta take ba a sallah idan masallaci aka zo aka gina masallaci a wuri aka tabbatar cewa wannan wajen akwai kabari a ciki to in an iya a hudda kabari in kuma ba a iya ba a nemo wani waje inda za a mai da masallacin nan wato zaman to a yi sallah amma haramun ne ya zamanto an yi sallah a inda makabarta take a cikin makabarta wani yake ba da labarin cewa akwai wani gari na cikin Nijar ne su sallar su da suke yi a makabarta ake yin sallah sallar gawa kawai duk gawa da aka tashi a can makabarta ake malamin Allah subhanahu wataala ya kai shi wani gwagwarmaya akan tauhidi yake aka yi kakari wata rana wani ya mutu jama'a sun sani kawai daga an yi rasuwa kawai ga muwaki a makabartar kuma makabartar wai ba wani waje aka kimance ba waje ba ciki kawai a ciki kawai ake ga kaburbura duka a yi sahu a yi sallah ya ce aka sa shi zai yi sallah dai malayan na'am sai nan da sarki yana sallah shi na'am kidi da komi da komi ko sai na kidi ba sai zuwa wurin cikin makarata ne sai mun sallah cikin makarata kaga akai sallah to kaga to alhamdulillah da'awa sunna tana tahiya mutane suna fahimta shi ma can garin yazo yace a a shi ne shi zai jagoranci sallah wannan ya dauko ga wannan daga nan aka tana a kawo ta gidan gidan mamacin ayi mishi sallah ana wani yazo yana wada wannan mu addinin nan kaza da kaza malaman garin wasu su ma wanda suke wannan a wannan ai kaza da kaza da kaza su wannan sabon addini yace baba za ku bane abu ne a addini yaje ta taro da tsawon shi ta kama hukuma gashi wa kaza da kaza yace a yanzu ka zo da tattare da tsawon abin da zama ne yace rubuto mun takarda eh in kai musu a da san da menene eh in kai musu sai a bada amsa yace amsar da baba da ba yace baba da ba amsa hanya kuma ya wata rana an je za a ma wata janaiza yaga za a yi cikin kabar yace a ba a yi ta ba sai dai a yi ta a waje in ba haka nan ba ba yayi ba shi bai aka wundo ta suka je suka yi aka yi mai janaiza aka wannan kuma an yi da wasu anan mabarta suka kabar ta sallar isha'i ko sallar magrib to ga mallam yanzu yake ce mana a agara sunan ba wajen table din sau ai ya shiga cikin makabarta sallar idi sallar idi sallar idi sau ai ya shiga cikin makabarta to ka gani
babu wanda yana wajen
duk kamar a cikin wannan hadisin ne
makabarta na ga
kadan da kaga dole sai ana karantar da al'umma suna fahimta cewa wato abin da ya shafi makabarta ba a sallah ana annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya hana cewa haramun ne ai sallah wato a cikin wato makabarta idan mun fahimci wannan matsala sai matsala ta gaba mallan yake cewa na'am wa yake kun imamu wara ra'sir rajul wa wasl mar'a wa fihi hadithani ajma'uhuma hadithun abi ghalib al-hajjaj qala yace to yanzu idan aka zo yin sallar janaiza namiji ina liman zai tsaya mishi mace ina liman zai tsaya mata namiji liman sai ya tsaya mishi ina daidai wajen kanshi daidai wajen kanshi nan ne liman zai tsaya ina idan an aje gawai kinan wannan ma a duba kamar sallar gawa ba kawo kowa ba dan an zo ka san mu yanzu an zo kawo sallar gawa kaga an gari wani da limami da wannan ko kuma wani dan uwa a uwa an san limami limami ne ya karanta bai karanta ba kawo shi za a sa yayi sallah to akwai bambanci yanda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta namiji idan an zo zakka tsaya kai liman dabura ce ne wajen kanshi ita kuma mace ina zakka zo tsakiyarta zakka zo tsakiyarta kuma dalilin wannan akwai hikima kan addinin musulunci saboda ita mace a ta mutu ma malamai suka ce abu ce wanda ake son a sukarta ta shi yasa lokacin da liman zai tsaya a tsakiyarta kaga zai kare wato abin da suke yan baya game da ita ya zama to ya kare ta sai a yi mata sallah sannan kuma wanda zai zama to namiji ne sai ya zama to ya tsaya daidai kanshi idan sai a yi mishi sallah a kan wannan idan wannan shi ne sunna ta karantar inda za a tsaya ma mace idan za a yi mata sallah da kuma inda za a tsaya ma namiji akwai abubuwa a cikin wannan salatul janaiza abubuwa ne wanda da yawa bid'o'i da abubuwa da yawa wanda mutane ya kamata a ce sun san su abu ne kuma wanda bai taka karaya karya ba yanzu a tare sallar gawa zan mu zo mu gani sifar sallar gawa duka sallar gawa mai ce kabbaroni ne za a yi kawai a fatiha salatin annabi addu'a shi kenan an yi da sallar gawa amma za a zo yanzu za a ma mamaci sallah ka gani rabin mutanen da suka zo sun zauna dama dama yanzu alhamdulillah mutane an fara dan fahimta za ka gani an zo kafin ko kuma a zo wai za a fara sallah wani bai da harwalla kuma ka san sai za ka zo ne sallar janaiza ka zamna wai a ce wani shigo mana ai sallah kace a baka da harwalla na an yi gagagaba an gaba an yi kaf kaf kawo Allah ba haka Allah ba haka shi sa wallahi muna da bukata a karantar da mu a karantar da mu kuma yanzu kabar barori zan mu zo mu ga sifar janaiza sallar janaiza kabbara hannawa ake ya tabbata hawo yan kabbara tara ake eh za ga nan tun da nake ban taba ga inda kai kabbara biyar ma biyar hudun wannan gaba daya
kuma aka je mun nemi mace shi ma wajen a mishi addu'a ka gani kawai shaf shaf kawai an ce waye yelo a mutu yo annabi sallallahu alaihi wasallam wa idan yana ba mace addu'a aka ce tsawon wajen a yanka rakuni a yede shi a yanka rakuni a soke rakuni a yede shi har Allah a ce minti 30 ko minti 40 ana mawa ana ma mace addu'a to amma yanzu ku minti 40 din nan da za a yi za a bar ku ne a zamna a sai kuna shan rana gadin ya zama to ana rigima kulliya ka san wata matsala ta zo ta same mu wajen binne mamaci a zo ayi dai sa ice can kai me da can a ga shi ayi ta wani abu kowa so yake gwada shi ne ya kula da wannan mamaci ya dan uwan wani ne a na san wani dole na kula da waje shi kuma abu ne sai kuma an bar mutum uku ko hudu sun wadata su zama to sun gyara da wannan sun yi da sa an yi da abu an dai to amma a zo a yi wannan kawai a zo a ce to shi kenan an ƙida kuma amma mamaci addu'a salatin annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah an buɗe da salatin annabi a karanta kulluwan lawa da yayi yaji kaga tun daga nan an bar hanya idza jaa da kaza inna ataina kaza Allah kare mu ayi al'ayi kursi yanzu ayi inna ataina da kulluwan lawa ahad da idza jaa da ayatul kursi baba allahumma bikullahu mu kuma menene aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akhi wa sallu tatbi da fa innahu la'ani yusali hatta dai na san ana yi a ƙarshe a ce a gama a fatiha Allah ji kamma mata mu don an ce Allah ji kamma mata mu a gama kuma a fatiha to wallahi muna buƙatar gyara muna buƙatar gyara muna buƙatar gyara dole sai mun gyara haraka abin da ya shahi jana'izan mu mun gyara wato abin da ya shafi addinin mu dan mu samu wato rabo a gobara na tashin alkiyama da Allah kenan zan mu tashi kenan daga wannan mas'ala mun gani hadisin da malam ya kawo mana da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين